Moody on the beat.
Ba wacce take arena kamar ke bacin na manta da ke to da sake akan ki zan yi tafiya ya falke wallahi dukkan watan ki bana sosai ke zan ajiye magana ko wacce baki akwai fitina dauna da kin kai gina tanaran arena ba ta gushewa yanzu kiji tsaya kiji na gaji kimi na agaji a daura auren mu na gaji yanzu kiji tsaya kiji na gaji kimi na agaji a daura auren mu na gaji ban ga wata kamar ki ba ko halin su bai yana ki ba kan ki bani da fargaba bazan guje ki ba san ki babu ranar bari tunda na taho da shiri zana miki albishiri sanna sanna ayiriri makiya su sake shiri tunda san ki bani bari kokarin su zamu kure hasada suke su bari ga ke zuciyar ki fara mai ido kamar madara me jira na ce ka jira ba a ba da su da kuɗi ban ga wata kamar ki ba ko halin su bai yana ki ba a kan ki bani da fargaba zan guje ki ba wacece 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 in ba ki ba menene 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 in ba su ba wacece 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 in ba ki ba menene 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 in ba su ban ga wata kamar ki ba ko halin su bai yana ki ba ba a kan ki bani da fargaba bazan guje ki ba.